sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an gode lafiya. Har yanzu dai baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 24 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar yaki da cutar shan inna ta Majalisar Dinkin Duniya, inda muka tattauna da daraktan tsare-tsare da bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, Dr. Abdullahi Bulama Garba. Muna kuma dauke da rahoto akan bukin cika shekaru 77 da kafuwar Majalisar Dinkin Duniya, inda hukumomin karkashinta suka sake jaddada manufar kafata. Idan muka leka kasar Ghana kuma, zamu ji cewa kashi 77 cikin 100 na al'umman kasar suna ganin tattalin arzikin kasar da ya rasa alƙibla. A jamhuriyar Niger kuma, hukumar sa ido akan harkokin makamashi ta rufe wasu kamfanonin iskar gas saboda samun su da laifin bigirewa dokokin gas a kasar, zargin da wasu kamfanonin suka musunta. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Russia ta yi na cewa ta yi sojojin Ukraine sun tada wani bomb, ta kuma zargi Russia da shirin kitsa aikata hakan tare da dora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa Russia ce kadai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. Zelensky ya ce idan Russia ta ce ana zargin Ukraine da kitsa wani abu, hakan na nufin abu daya: Russia ta riga ta shirya duk abubuwan. Ya kara da cewa ina da yakinin yanzu ne ya kamata duniya ta dauki mataki mai tsauri. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce a jiya Lahadi ministan tsaron kasar Sergei Shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorin aikinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiya game da yiwuwar shirin Ukraine da ya hada da tada mummunan bomb. An harba wani shahararren dan jaridar Pakistan mai binciken kwakwab a kasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'Yan sanda a kasar da ke gabashin Afirka da 'yan uwan dan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. An harba Arshad Sharif, dan shekara 50 a duniya, a daren jiya Lahadi bayan da direbansa ya bi ta kan wani shinge da 'yan sanda suka sanya domin duba motocin da ke bi ta babbar hanyar a tsakanin garin Magadi da Nairobi, babban birnin kasar, a cewar wata fitacciyar jaridar Kenya. Dan jaridar da aka kashe mai mabiya miliyan 2 a shafin Twitter a watan Agusta ya gudo daga Pakistan saboda an yi masa barazanar kisa, ga kuma ƙararraki da yawa da aka shigar a kotu a kansa da wasu 'yan jaridar bisa zargin tada zaune tsaye. Sharif ya gabatar da wani shahararren shiri na tattaunawa akan siyasa mai suna Power Play tsawon shekaru da yawa a ɗaya daga cikin manyan gidajen talabijin ɗin Pakistan mai suna Ari News kafin ya bar ƙasar. Labarin mutuwar Sharif ya bazu cikin sauri a Pakistan, inda aka fara tura gaisuwar ta'aziyya daga sassan ƙasar tare da yin Allah wadai da kisansa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rishi Sunak ya nemi takarar babban mukami a Birtaniya kuma ya rasa. Yanzu yana da wata damar, ya kuma ce dama na gaya muku. Tsohon shugaban Baitul Malal Birtaniya shine ya zo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi don maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister kasar Birtaniya. Amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani. Shi kuma Johnson ya yi watsi da yunkurin dawowa. Abin da ya sa ta yi Sunak, wanda ya samu karbuwa sosai, ya samu makaman da ya rasa kasa da wata biyu da suka wuce. Samun nasarar shugabancin jam'iyyar Conservative za ta wanke Sunak, wanda a yakin neman zaben da ya gabata ya yi gargadin cewa tsare-tsaren Truss a fannin tattalin arziki na rage haraji kuskure ne, kuma za su haifar da matsaloli sosai, kuma haka aka yi. A makon da ya gabata ne dai, Truss ta yi murabus bayan da shirinta na rage haraji ya janyo koma bayan tattalin arziki, ya kuma janyo faduwar darajar fam. bayan shekara 10 na shugabancin Xi Jinping a kasar China. Yuwuwar ƙarin shekaru 5 na mulkinsa tare da sabbin manyan jami'ai da aka yi imanin shi ne ya zabe su. Wasu mutane sun nuna rashin jin daɗin su, amma wasu kuma na marhaban da hakan. Yawancin mutanen da na sani ba sa son su sosai, a cewar wata mazauniyar birnin Beijing da aka bayyana sunanta a matsayin Liya. An samu ƙarin albashi a cikin shekaru 10, haka kuma an samu hauhawar farashin kayayyaki. Komi yayi tsada, babu wani ci gaba sosai daga gare shi. Liya bata ji daɗin yadda shi ke shirin ci gaba da ɗaukar matakan COVID-19 tsawon shekara 3 a China ba, matakan da suka sa ba zato ba tsammani aka sanya dokar kulle a biranen ƙasar. Aka kuma ɗora laifin taɓarɓarewar tattalin arzikin China da rashin ayyuka ga matasa akan matakan. Annobar ba ta da tsanani a yanzu. Wasu ƙasashe sun sassauta matakansu, amma banda China a cewarta. Duk da haka, wasu 'yan ƙasar na da ƙwarin gwiwa shi da sabuwar tawagar jami'ansa za su warware matsalolin ƙasar, ciki har da tsadar gidaje da rashin samun riba da kuɗin harajin kaddarori da suka ƙara faɗaɗa gibin tattalin arzikin jama'a a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 ga watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar yaki don kawar da cutar shan inna a duniya. Takin ranar da wannan shekara shine samar da ingantacciyar lafiya ga iyaye mata da ƙananan yara. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da aka tabbatar da sun yi nasara wajen kawar da cutar shan inna. Hakan ya fito ne daga bakin daraktan tsare-tsare da bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, Dr. Abdullahi Bulama Garba, a tattaunawarsa da wakiliyarmu Hawa Umar, ga kuma bayanin nasa.
A 25 ga watan 8 na shekara ta 2020 aka ba mu satifiket cewa mun kawar da cutar shan inna a Najeriya. Yanzu abin da muke da ita cuta ce wanda take kamuwa mai kama da shan inna, wanda yake yakan zo saboda raunin garkuwa bangaren da yaran da basu samu cikakken rigakafi na yau da kullum da aka ce routine immunization. To duk inda aka samu routine immunization kasa da kashi 50 na yara, to za a iya samun wani nau'i na cuta na shan inna wanda yake za a ga kamar shan innan ce wanda aka ce wild poliovirus. Amma yanzu magana da ke maka duk duniya ma kasashe biyu ne kadai, sai kuma kwanan da aka ce an gano ta America. Amma banda haka sai Afghanistan da Pakistan su ne kawai suke da wild poliovirus. Shi wannan aiki da ake yi na rigakafi wato abu ne wanda yake ya shafi zuwa ajiya ga mutane. Aje a kai musu gida-gida shi wannan. Duk da halin da ake ciki mutane suna sadakar da kansu, muna sadakar da kanmu, kuma ainihin muna tabbatar da cewa da duk mun yi ake mu duk halin da ake ciki. To wannan shine commitment da aka nuna. Wato kuma dole ne mu gode ga shugabanninmu, sarakuna da malamai. Kafin shekara ta 2012, aga lokacin wannan gaskiya mukan samu wato cases in polio in thousands, wato a cikin Dubai, har da shi 3,000-4,000. Amma lokacin nan da muka zo muka sa sarakuna a gaba, muka sa malamai a gaba, muka sa shugabannin kungiyoyi a gaba, da dai irin dai shugabanninmu da jama'a suke ji magana su, shine muka samu wannan nasara sosai. Ya zama to abin yana raguwa. To wannan ya taimaka mana. In dai aka ce maka a duniya akwai case daya, to babu wata kasa za ce ta tsira. Wannan shine yasa idan ka gane aiki ma za ka ce akwai kungiyoyi da za su zo daga America, daga Germany, daga England, daga wasu suna taimakawa. Don saboda in dai akwai ta a kasa daya, to za ta izo ko ina. Tunda kaga mutane suna yin yau, saboda haka tunda akwai ta a doran ƙasa, saboda haka wannan aikin da gaske ake yi, kuma nasarar da aka samu wannan ya nuna cewa za a yi. Musamman in ka diba, ai ba kan polio ka fara ba, yanzu ka diba fuskata dan shekara 45 bai taba ganin mutum mai zanzana ba. Ka gani zanzana an yi ta, kuma zanzanan nan dalilin rigakafi aka samu aka yi maganinta, kuma zanzanan nan ba karamin halaka mutane ta yi ba karamin makanta mutane ta yi ba. Yanzu ma ka duba kan titi ya gani, in dai ya gama kaho din shekara 60 zuwa sama da makaho ka bincika ka gani, in ba sa'a ba sai ka ga yanzu zanzana. Ka ga rigakafi ne ya kawo mana wannan, ka ga tabbata wannan yana aiki. Sannan ga himin domin samu na polio yana aiki, kuma yanzu ga ma na corona da ake yi ya tabbata mana cewa sanadiyar rigakafin da ake kusan ma mutane sun mantawa da corona. Saboda me? Saboda mun samu garkuwa da yawa yanzu a kasar nan. Ka ga zaman tozancin kashe-kashe mace-mace, ko kuma a ce an ji an kwanta asibiti, ko kuma ana yi magani ko wani maganin gaggawa, haka duk wannan ya kawo. Saboda me? Saboda rigakafi. Amma aikin likita ne, duk duniya har yanzu ba a samu wani makami wanda ya kai rigakafi da ake cewa vaccination a aikin likita ba.
Dr. Abdullahi Bulama Garba kenan, daraktan tsare-tsare da bincike da kididdiga a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, a tattaunawarsa da wakiliyarmu Hawa Umar. A yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke bukin cika shekaru 77 da kafuwa, masu ruwa da tsaki na majalisar da suka hada da asusun jama'a na UNFPA da asusun kula da yara UNICEF da hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO da dai sauransu sun sake jaddada manufar Majalisar Dinkin Duniya din na samar da zaman lafiya da tsaro da haɗin kai da walwala a duniya ta hanyar kawo ƙarshen ta'asar yaƙi a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikice a ƙasashe kamar Najeriya, Habasha, Ukraine, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da sauransu. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Halima Abdulra'uf.
Masu ruwa da tsakin na Majalisar Ɗinkin Duniyar da sun jaddada cewa majalisar na kan aiki da manufar da aka kafa ta akai na samar da zaman lafiya da ci gaba, duk da cewa ya zuwa yanzu ana kan fuskantar yaƙe-yaƙe rikice-rikice a ƙasashe kamar su Ukraine, kudancin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Najeriya da sauran wasu wurare, kamar yadda Dr. Walter Kazadi Mulumbo da ke zama wakilin hukumar lafiya ta duniya a Najeriya kuma wakilin babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, inda ya kira ga ɗalibai da suka halarci taron da su riƙa ziyarta tar ofishinsu a matsayin waɗanda a nan gaba za su zama shugabanni don haɗa gwiwa da su wajen aiki.
The United Nations was created for a purpose, to institutional peace, security, solidarity and well-being in the world by ending the atrocity of war. And it's unfortunate that even today we are witnessing area of tension. I mentioned the Ukraine war, the war in Ethiopia, the instability in Eastern DRC and the insurgency in Nigeria. So it's an opportunity to all of us to remember why we established and to affirm that we are still relevant today more than before. And I also called upon students to get engaged with the United Nations as our future collaborators and leaders.
Anasa bayani a lokacin taron na Majalisar Ɗinkin Duniya, ɗalibi daga makarantar Firimiya dake Abuja, Muhammad Nura, ya bayyana cewa taron ya ƙara masa sani akan ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya.
Na zo koyi abubuwa akan FGM, Female Genital Mutilation, daga cewar mata, don saboda she like protecting girls.
A yayin taron babbar jami'a a asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNFPA, Dr. Rabia Sagir ta ce,
yau rana ce ta duniya da ake tunatar da mu sanda aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau shekara 77 kenan da aka kafa wannan Majalisar Ɗinkin Duniya, ne an yi ta ne bayan yaƙin basasa na biyu. Muna tallafa ma al'umma a bangare uku de. Na farko de muna ba da shawarwari da tallafa ma tazarar haihuwa, na biyu kuma muna tallafa ma mata masu juna biyu wurin tabbatar da cewa sun haihu lafiya lau, an samu ƴaƴa ko da an samu uwa lafiya lau. Na uku kuma muna tallafa ma abubuwan da za su hana cin zarafin mata, wato gender based violence, da kuma al'adu da suke kaman cin zarafin mata, misali kaciyar ƴaƴa mata. Kaciyar mata na nufin ɗinke gaban mata ko kuma rage girman shi ko kuma tsuke shi ba tare da dalilin lafiya ba. Akwai al'adu da dama ko ta ina a Najeriya da wasu suna yin wannan ɗabi'an ne saboda suna ganin kaman sai gyara mace, amma alƙalmal ƙididdiga sun nuna cewa waɗannan abubuwan suna kawo matsaloli ga mata musamman wurin haihuwa. Saboda haka abubuwa ne da muke son mu wayar da kan jama'a wurin adena shi, ba shi da wani amfani.
Taken zagayowar ranar da aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekara dai shine Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya, haɗin kai don samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa a halin yanzu akwai ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 193. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. Wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A ƙasar Ghana kuma wani bincike da wani fitaccen kamfanin bincike mai zaman kansa a ƙasar Ghana da ake kira Global Info Analytics ya nuni da cewa kashi 77 cikin 100 na al'ummar Ghana suna ganin ƙasar ba ta tafiya akan turba mai kyau ya zuwa wannan watan Oktoba. Haka kuma ra'ayin jama'a ta nuna cewa tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na samun farin jini fiye da duk wani ɗan takara a babban zaɓen shekarar 2024. Ga dai rahoton Idris Abdullahi Bako daga birnin Accra.
Binciken ya nuna cewa kashi 16 cikin 100 na ƴan Ghana ne kawai suka yi imanin cewa ƙasar na kan turba da ta dace. Kashi 7 cikin 100 ba su da ra'ayi sam. Ghana a halin yanzu na cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Gwamnati na kokarin tallafawa tattalin arzikin ƙasar ta neman taimakon asusun lamuni na duniya. Darajar kuɗin cedi ta faɗi warwas, inda aka kamanta darajar kuɗin da mafi muni a duniya. Mr. Musa Donkwa, masanin harkokin zabe na kamfanin Global Info Analytics, yayi wa muryar Amurka bayanin hanyar da suka bi wajen gudanar da wannan binciken.
Hanyar da muka bi muka yi bangar binciken shi ne system ya ba mu bayani kaman mun neme mu yi ma mutane 5,661. Waɗannan numbers da muka dace kai shi muka raba muka ba kowane region da ke Ghana ga muka duba adadin masu vote wurin aka rarraba aka ba su. Da muka je kuma ba mu duba wani na mace ni wani na miji ni wani MPP ni wani NDC ni sannan muka musu interview ba mai musu interview kan titin anguwan duka daga ma'aikatan su da cikin gidajen su da muka shiga a ƙarshen interview sai mu tambaye ka shekarun ka nawa wani addini kake bi wani karatu kai kana aiki ko baka aiki sai mu tambaye shi in dai zabi ta kai party ne kake vote ka ba sai suka gaya muna sai mu close wannan interview.
Yau binciken ya ji ra'ayin masu kada ƙuri'a kan zaben 2024 wanda ya nuna cewa tsohon shugaban ƙasa Dr. John Mahama har yanzu yana kan gaba na zama shugaban ƙasa babban zaben 2024. Daga cikin waɗanda ake ganin za su kada ƙuri'a a zaben, ƙuri'ar ta ce Dr. Mahama ne ke kan gaba da Dr. Mahmudu Bawumia da kashi 29 cikin 100. Ƙuri'ar ta kuma nuna cewa Dr. Mahama shi ne a sama a yankin arewa bayan ya samu koma baya a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a watan Yuli. Haka kuma shi ne a sama a yankin arewa maso gabas mahaifar mataimakin shugaban ƙasa. Shin ko menene ra'ayin jam'iyyar NPP meci? Sadat Hamis Bako jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP ya ce.
John Dramani Mama ba wai bai taba zuwa su ya kuma lead Ghana an ga aikin da yayi. Ba kan shi muka samu ba dum so ba 4 years ba aka cancellation daban-daban ababa wasnin abin ga GDP. In fact Dr. Kufuor ya bar abin ga GDP growth by 7.3 under John Dramani Mahama da ta sun kawo shi 3.7 esa waya ce shi ne win wo abin ga election ya yi magana kuma aikin mu ya gwada ba damuwa mu bane kawai aikin da ya saura gaban mu shekaran da ya sau shi ne determine muna 2024.
Masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun sun tofa albarkacin bakin su akan wannan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar. Salahuddin Yunus Kwanjo ya ce
shugaban kasa mai ciwo yanzu yake tafiyar da lamarin tattalin arziki na kasa ya bari mazaunan kasa ke cikin wani tsaka mai wuya wannan ma ya kara ba ainihin tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama haske kar da yake dai sai takara da shi neman shugabanci.
Lura da yanda wato wannan gwamnati ta gaza magance matsaloli na tsadar rayuwa, tattalin arziki, hawan farashin kayayyaki da sauran matsaloli na yau da kullum da ke addabar al'umma, ina jin wannan ƙuri'a na jin ra'ayin jama'a da aka gudanar zai iya yiwuwa gaskiya.
Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar hukumar sa ido a kan sha'anin makamashi a ƙasar ta rufe wasu kamfanonin dillancin iskar gas saboda zargin su da bijirewa dokokin kasuwancin iskar gas, lamarin da ya haifar da kace na ce tsakanin bangarorin har aka fara barazanan gabatar da wannan batu a gaban kotu. Wakilin muryar Amurka a birni ya mai sulmu mun barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Binciken bazatan da hukumar saka ido akan sha'anin makamashi wato arse ta gudanar a kamfanonin dillancin iskar gas ya bada damar gano wasu daga cikin su da laifin damfarar jama'a inda suke tsawwala farashi fiye da abinda aka kayyade a hukunce, yayin da ɗaya bangare aka gano su da tauye ma'auni wato ba sa cika tukwane kamar yadda ya dace. Mafari kenan hukumar ta yanke shawarar rufe kamfanin Gani Gas da na Oriba Gas tare da cin kowanne daga cikin su tarar miliyan 10 na sefa. Alhaji Ibrahim Nomau shine shugaban hukumar arse.
Inda su yi aiki sun tun 13 farin da duk ba mu shiga cikin wannan gangaye ne. Da suna ka dauka gas su kai shi wajen wanda ka saidawa shi ko doki ya saida to din lance. To ba ai haka nan. An ka samu wannan su shigo cikin saida gas ba bisa hanya gaskiya ba. Wanda ya rike gas ka ce kawai ka hana gas shi to mun san kuma matakin da dauka ma.
Sai dai shugaban kamfanin Gani Gas Mahmud Ali ya musanta aikata waɗannan laifuka.
An zo an ɗauko butar lahak an aula an ce wanga kaza an lafta maka butar lanka ba su cika ba. Mun wuce wurin nan ya zamanto mu rage gram 200 ko 200 idan mutunci talaka mun yi karihin wannan mun wuce shi.
Hukumar ta Arse a zagayen da ta gudanar ta kuma yi kashedi ga kamfanin Ashka da Niger Gas waɗanda su ma aka gano su da aikata ba daidai ba, yayin da ɗaya bangare abin ya ritsa da wasu ƙananan 'yan kasuwa, lamarin da ya janyo ƙarancin iskar gas. Sakataren tsare-tsaren kungiyar Sinareg ta masu sai da gas a bakin titi Umar Alhaji Mamadu ya yi min bayani akan yadda abubuwa suka faru.
Tsare-tsare wurin sana'ar namu wanda yake da wuri mai ɗan kabari, an yi mishi tara kimanin ka 500, wanda yake da wuri karami haka shine aka yi mishi tara ta jika 100. Kenan da haka mu yanzu kudurinmu shine waɗanda suke da ikon da tsaye da lamarin su jiba abin da idan rahama kuma su samu jagorancin waɗanda za su iya daidaita.
Sa'o'i kaɗan bayan rufe waɗannan kamfanoni, Oriba Gas ta hanyar lauyansa Maitar Musa Ismail Tambo ya aike da wasiƙa ga shugaban hukumar Arse domin ya gaggauta buɗe kamfanin ko kuma su haɗu a kotu, saboda a cewarsa akwai alamar wuce makaɗi da rawa wajen ɗaukar wannan mataki. Sai dai ita ma hukumar a ta bakin shugabanta na cewa tana da damar shigar da ƙara a kotu akan duk wanda ya garajan bijirewa umarninta. Masu rajin kare haƙƙin jama'a sun yi ba da yunkurin na hukumomi, wanda a cewar shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Alhaji Nasiru Saidu.
In ma kotu za a, tunda akwai doka, dole ne gwamnati da ya tsaye a yi aiki da wannan doka. Babu ɗan ƙasa wanda ya yi ƙarfin doka. Irin waɗannan hukumomin da gwamnati ta kama dama don su kare haƙƙin talakana, domin an san a cikin kasuwanci ba 'yan gas kaɗai ba, mai kasuwanci yana neman ya zalunci talaka, yana neman ya ci gunyar riba. Kenan in babu dokokin ƙasa, babu gwamnati mai tsawatawa, dole ne a ce an cuci talaka.
Jamhuriyar Nijar mai arzikin man fetur na samar da iskar gas a nan cikin gida, lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar sassauta farashi domin baiwa 'yan ƙasa damar morar wannan arziki, matakin da a ɗaya ɓangare yake hangen yaƙi da masu karkashe itace. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Har yau dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai mu shakata da wannan waƙar. Madalla yanzu kuma ga murtala Faruk kusan yadda da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Sunan dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ya kada tambari sosai a wannan makon, biyo bayan kwallon da ya zura da ta baiwa kungiyar sa ta Napoli damar doke Roma da ci 1 da nema a jiya Lahadi. Osimhen ya zura kwallon ne a minti na 80 na wasan, wanda ya yi zafin gaske, lamarin da ya sa kungiyar ta ci gaba da jagorancin teburin gasar Serie A ta kasar Italiya da tazarar maki 3. Wasu mujallun wasanni sun ruwaito cewa yanzu haka dan wasan dan Najeriya mai shekaru 23 sunansa ne ke tambari a tsakanin masoyan kwallon kafa duk fadin duniya, inda ma wasu suke dora matsayinsa a halin yanzu sama da Karim Benzema na Real Madrid da Robert Lewandowski na Barcelona da ma Erling Haaland na Manchester City. tauraruwar dan wasan na haskawa sosai a yan kwanan nan, domin kuwa kwallon da ya zura a jiya ita ce kwallo ta uku da yake zurawa a cikin wasanni uku a jere. Mai horar da yan wasan kungiyar ta Napoli Luciano Spalletti ya jinjina wa kokarin Osimhen, yana mai cewa akwai alamun makoma mai kyau ga matashin dan wasan. Shahararren dan wasan kasar Senegal Kalidou Koulibaly ya ce lokaci yayi da wata kungiya a nahiyar Afrika za ta yi yunkura domin lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya. Koulibaly, wanda shine kaptin din kasar ta Senegal da ke takale da kungiyar Chelsea ta Ingila, ya ce kasar ta Senegal na cikin masu fatan samun lashe gasar ta duniya karon farko a tarihi a gasar ta bana da za a gudanar a Qatar. A tarihin gasar ta duniya dai ba taɓa samun wata ƙasa daga nahiyar Afrika da ta taɓa tsallake matakin kwata final na gasar ba, wanda shi ma ƙasashe uku ne kaɗai na Afrika suka taɓa kaiwa a matakin. Sun ko haɗa da Kamaru a shekara ta 1990 da Senegal a shekara ta 2002 da kuma Ghana a shekara ta 2010. Za a so magasar ta cin kofin duniya ta bana ne a ranar 20 ga wata mai zuwa na Nuwamba. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Erik ten Hag ya sha tasharuɗa biyu ga ɗan wasan kungiyar Cristiano Ronaldo, muddin yana son dawowa a jerin sunayen 'yan wasan kungiyar na farko. Ronaldo ɗan ƙasar Portugal mai shekaru 37 ya bi jirewa umarnin kocin a lokacin wasan da United ɗin ta buga da Tottenham a ranar Laraba na cewa ya zo ya shiga wasa a matsayin canji. A maimakon haka ma Ronaldo ya tashi ya fice daga filin wasan alhali ana tsaka da fafatawa, kuma ya bar filin wasan tun kafin a kammala. Aka haka ne kuma kungiyar ta bada sanarwar fitar da shi daga 'yan wasanta na farko a wasan da ta yi kunnen doki da Chelsea a ranar Asabar. To sai dai kocin duk da haka ya ce Ronaldo na da rawar da zai iya takawa a kungiyar, a don haka ya saka masa sharaɗin cewa dole ya amince da tsarin saka shi wasa a kungiyar. Haka kuma ya yi cikakken bayani akan halayyar da ya yi ta ficewa daga filin wasa a makon jiya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Rasha ta yi na cewa ta yi sojojin Ukraine sun tada wani bom, ta kuma zargi Rasha da shirin kitsa aikata hakan tare da ɗora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa Rasha kaɗai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. An harba wani shahararren ɗan jaridar Pakistan mai binciken kwakwab a ƙasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'Yan sanda a ƙasar da ke gabashin Afirka da 'yan uwan ɗan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. Rishi Sunak ya nemi takarar babban mukami a Birtaniya kuma ya rasa. Yanzu yana da wata damar, ya kuma ce dama na gaya muku. Tsohon shugaban Baitul Malal Birtaniya shi ne ya zo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi don maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister Birtaniya. Amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani. Shi kuma Johnson ya yi watsi da yunkurin dawowa. Abin da ya sa ta yiwu, Sunak wanda ya samu karbuwa sosai ya samu makaman da ya rasa ƙasa da wata biyu da suka wuce. Bayan shekaru 10 na shugabancin Xi Jinping a ƙasar China, yiwuwar ƙarin shekaru 5 na mulkinsa tare da sabon manyan jami'ai da aka yi imanin shi ne ya zaɓa. Wasu mutane sun nuna rashin jin daɗinsu, amma wasu kuma na marhaban da hakan. Yawancin mutanen da na sani ba sa son su sosai, a cewar wata mazauniyar birnin Beijing da aka bayyana sunanta a matsayin Liya. An samu ƙarin albashi a cikin shekara 10 da suka wuce. Haka kuma an samu hauhawar farashin kayayyaki. Duk da haka, wasu 'yan ƙasar na da ƙwarin gwiwa shi da sabuwar tawagar jami'ansa za su warware matsalolin ƙasar, ciki har da tsadar gidaje da rashin samun riba da kuɗin harajin ƙaddarori da suka ƙara faɗaɗa gibin tattalin arzikin jama'a a ƙasar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wato Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan dare Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan. Assalamu alaikum.